This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan asari, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 9 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, biyo bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe 4 daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Lebanon. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuƙi 18 da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare.
Kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan faɗo gwamnatin shugaba Bashar al-Assad.
Abubuwan da ya faru a Siriya ya nunanta mana wanga abu. Rasha da Iran suna tare da shi Assad, akwai kuma su Amerikawa da su tarayyar Turai da ba su yarda da shi ba.
Haka kuma za a ji cewa bayan kammala zaɓe a ƙasar Ghana, har yanzu 'yan ƙasar na bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati mai zuwa.
Muna bukatan ci gaban kasa, muna bukatan ilimi, muna bukatan ya duba harkan ilimi, ya duba harkan matasa, duba kuma harkan noma da lafiya.
Daga nan za a ji halin da ake ciki game da ƙudurin dokar haraji mara farin jini da ke hannun Majalisar Dokokin Najeriya. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, biyo bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rasha, wacce ta baiwa Assad taimakon soja a yakin basasar Siriya na kusan shekaru 14, ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu, ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a tuddan Golan. An aiki da dakarun Isra'ila ranar Lahadi zuwa yankin wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke sa ido kan tuddan na Golan, inda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce matakin ya zama dole domin kare Yahudawa bayan da sojojin Siriya suka yi watsi da wuraren da suke. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sier ya faɗa a ranar Litinin cewa matakin na takaitaccen lokaci ne. Tambayoyi da dama sun kasance a ranar Litinin game da wanda zai jagoranci Siriya da kuma yadda ƙasar za ta yi ƙoƙarin farfaɗowa bayan shekaru fiye da 50 a ƙarƙashin mulkin iyalan Assad.
Syria's Prime Minister said on Monday most cabinet ministers are still working from offices in the city.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa Prime Minister ƙasar ta Syria ya ce har yanzu mafi akasarin ministocin gwamnatin ta Assad na ci gaba da gudanar da ayyukansu, yayin da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin ƙasar a yau Litinin. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe 4 daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Lebanon. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda, sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Yarjejeniyar wacce ta yi kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su janye daga kudancin Lebanon ta kawo raguwar faɗa cikin sauri, amma bata kawar da tashin hankali a yankin ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuƙi 18 da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an harbo su ne a yankunan Chernihiv, Dnipro, Kemilyatsky, Odessa, Poltab, Rabin, Sumy, Tanafol da Binyasha. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka ko wata babbar barna. Rundunar ta ce makaman kare sararin saman Ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami na Rasha guda biyu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Litinin cewa makaman kare sararin samanta sun lalata jirage marasa matuka 13 na Ukraine.
To nan ba da jama'a ba Hafiz zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan shekaru fiye da 10 kenan ƙasar Siriya ta fada cikin rikicin yakin da ya daidaita ƙasar tare da tilasta miliyoyin rikidewa zuwa 'yan gudun hijira. Sai dai an yi wayi gari ranar Lahadi da labarin haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad da ya shafi kusan shekaru 25 yana mulkin ƙasar. Wasu daga cikin 'yan ƙasar da suka nemi mafaka a sassan Turai sun bayyana shakku game da komawa ƙasar ta asali a yayin da masana ke bayyana fargaba kan makomar ƙasar. Ramata Garbaba ta haɗo mana wannan rahoton daga Jamus.
To jim kaɗan da sanarwar 'yan tawayen Syrian ta nasarar kwace iko da kuma hambar da gwamnatin Bashar al-Assad, wasu 'yan Syrian da suka nemi mafaka a ƙasashen Turai suka soma mayar da martani kan al'amarin na bazata. Audrey Mansur kenan ɗaya daga cikin 'yan ƙasar Syria miliyan ɗaya da suka nemi mafaka a Jamus a ƙarƙashin gwamnatin Angela Merkel na wancan lokacin. Matashiyar ta ce abu ne mai wuya ta kama hanyar koma Syria. Ayub Tarib da shi ma ke gudun hijira a Jamus ya ce abin farin ciki ne a rayuwarsa da ya ga an kawo ƙarshen mulkin Assad da ya kira na danniya. Sai dai duk da haka ya ce yana ɗari-ɗari da salon da tsohon shugaban ya miƙa wuya. Ahmad Abdulrahman na daga cikin 'yan Syrian da suka jima suna fafutukar ganin ƙasar ta kubuta daga abin da ya ce mulkin kama karya. Ya ce an bi wani tsari ta hanyar da aka kwace mulki daga hannun Assad cikin ruwan sanyi a sakamakon yadda aka masa ta yi na ya miƙa wuya domin a samu a miƙa mulki ba tare da an zubar da jinin ko da mutum guda ba. Kuma dole ta sa sojojin gwamnatin Assad ɗin suka miƙa wuya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa hambararren shugaban da iyalansa sun samu mafakar siyasa a ƙasar Rasha. Ko me zai kasance makomar ƙasar da rikicin yaƙi ya riga ya ɗaiɗaita? Malam Sufiyan Saminaka ɗan jarida ne a Masar da ke bibiyar siyasar gabas ta tsakiya.
Wani wanda zai iya ce maka yanzu kai tsaye ina ta dusa Allah ne masani, sai dai ana cewa da tattaunawa ƙasashen Turawa, Amerika da Faransa da su Burtaniya da Rasha. Amma sai dai abinda nake so ma sauraro su fahimta shi ne ba zai kasance ya yi muni irin na kaman ƙasar Libya ko ƙasar Yemen ko kuma wasu ƙasashe ba.
To yayin da wasu ciki har da manyan shugabannin ƙasashen duniya ke maraba da faduwar gwamnatin ta Assad, wasu kuwa na nazari kan irin darasin da ya kamata a ɗauka daga al'amarin ƙasar. Dr. Musa Garba, masanin siyasar duniya da ke a Faransa, ya ce Assad ya yi sakaci a amfani da damar da ya samu na gyara kurakuransa.
Cikin alaka ƙasashe da ƙasashe, kan wata ƙasa ta dogara da wata shugaban ya zama cikin ikon. Abubuwan da ya faru a Siriya ya nunanta mana wanga abu. Rasha da Iran suna tare da shi Assad, akwai kuma su Amerikawa da su tarayya Turai da ba su yadda da shi ba. To abinda dai ya kamata mu samu darasi wajen alaka kasashe da kasashe, wanga alakokin yana iya sakewa.
Bashar al-Assad mai shekaru 59 da haihuwa dai an rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Siriya jim kaɗan bayan mutuwar mahaifinsa a shekarar 2000. A lokacin mulkinsa ne ƙasar ta fada cikin ƙazamin yakin da ya janyo asarar dubban rayuka baya ga tilasta miliyoyi barin ƙasar da jefa sauran 'yan ƙasa cikin yanayi na buƙatar taimako. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, to wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya.
Da alama sojojin ƙasar China na shirin yin atisayin da ake sa ran za su yi na mayar da martani ga ziyarar da shugaban Taiwan ya kai Hawaii da Guam. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Litinin cewa ta gano wasu jiragen ruwa na sojin ruwa da tsaron gabar tekun ƙasar China da ke shiga cikin tekun Taiwan da yammacin Pacific. Kana ƙasar China ta takaita shiga sararin samaniyar gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar har zuwa ranar Laraba. Gwamnatin ƙasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan wani yanki ne na ƙasar ta, kuma tana adawa da goyon bayan Amurka da sayar da makamai ga tsibirin mai cin gashin kansa. Shugaban Taiwan Lai Ching-ten ya tsaya a Hawaii da Guam yayin wata ziyara ta mako guda a yankin Pacific da ya kammala a ranar Juma'a. Da ƙarshe, ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta dage cewa shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol ya ci gaba da jagorantar rundunar sojin ƙasa a ranar Litinin, duk da cewa ma'aikatar shari'a ta sanya dokar hana tafiye-tafiye a kansa bayan yunkurin da ya yi na ayyana dokar ta ɓaci a makon jiya. Abubuwan da suka faru sun yi kamari, abinda masana shari'a suka ayyana a matsayin wani babban rikicin tsarin mulki. Kodayake ana binciken yin da laifin cin amanar ƙasa, kuma shugaban jam'iyyarsa ya ce ba zai sake shiga cikin harkokin ƙasar ba. 'Yan majalisa masu ra'ayin riƙau sun ci gaba da bujirewa tsige shi, kuma ga dukkan alamu ya ci gaba da riƙe madafin iko har zuwa maraicen ranar Litinin. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausar Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Daga batun rikici a gabas ta tsakiya sai batun zaɓe a ƙasar Ghana, inda rahoton lashe zaben ƙasar da jagoran 'yan adawa ya yi John Mahama ke ci gaba da ɗaukar hankali, yayin da wasu 'yan ƙasar da ke zaune a makwabtan ƙasashe ke ci gaba da bayyana fatansu ga zaɓaɓɓiyar gwamnati mai zuwa. Wakilinmu a ƙasar Kamaru Awal Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan ƙudurin dokar mai kunshe da ɓangarori hudu ya yi watanni biyu a majalisar ƙasa, inda aka yi ta muhawara a kansa. Abin da ya ɗauki hankali kan ƙudurin shine yadda 'yan arewa da ke majalisar suka yi ƙorafi da kakkausar murya har majalisun biyu, wato da ta dattawa da ta wakilai, suka dakatar da aiki a kan dokar. A zaman majalisar sai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukpayami Bamidele ya yi wannan tsokaci a zauren majalisar.
As we are concerned, the tax reform bills are alive because, like I said, they are executive bills that can only be withdrawn by the executive.
Bamidele ya ce babu inda majalisar dattawa ta ce za ta dakatar da aiki akan ƙudurin, domin ƙudurin daga ɓangaren gwamnati yake, saboda haka su ne kaɗai za su iya janye shi. Majalisar ta miƙa ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi domin ya yi bitar ƙudurin ɗaya bayan ɗaya har ya buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a a kai. Saboda haka ba daidai ba ne a ce mun dakatar da aiki kan ƙudurin. To amma sanata mai wakiltan Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba ya yi tsokaci cewa
abunda muke faɗa akan cewa wannan haraji din an kawo shi a gurguje, kaman a zo a ɗauko abu a kawo muku, ba kuma fahimci abin da ke ciki ba. Kuma ko da aka zo ran da aka ce ya wuce karatu na biyu, to gaskiya mu abin da muka cimma ya kuma abin da muka bada shawara kuma a kansa muke sanatocin APC da kuma sanatocin arewacin Najeriya akan cewa dole ne ya zama wajibi a dakatar da wannan ƙuduri, a bawa al'umma dama, a bawa arewacin Najeriya dama, a bawa mutane dama, a san ma menene ne kudirin takunsa, domin ba za a zo ka kawo mana abu a cikin ma'ana a gurguje ya kudin dine ba a ma fahimci abun ba, a zo a samu a gaba. Wakilci muke yi, al'umma suka zaɓe mu, kuma mun rantse da Qur'ani zamu musu aiki, zamu musu wakilci. So yau idan muka zo muka bar cewa wannan abun ma'ana wanda suka kawo shi suka cimma abun da suka cimma, to ba mu yi wakilci ba, kuma ma'ana sai Allah ya tambaye mu.
Shi ma dan majalisa mai wakiltan karamar hukumar Fage ta jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya bada bayanin abin da yasa suka janye aiki akan ƙudurin dokar.
To ni ya fahimta saboda wani abu yasa aka dage ba face pressure daga bangaren mu 'yan majalisa da muke adawa da abun da yawun talakawan da muke wakilta, kuma su kansu daga ƙasa da pressure da ake samu daga wajen al'umma na gari, musamman limamanmu yadda suka ɗauki abin da ake maganganu a kan shi, lalle-lalle abu ne da abin ayaba ne, da kuma cewar abu ne da masana mu dai a namu ɓangaren mun gamsu cewa abin nan ba alheri ba ne ba, musamman mu daga yankin da muka fito.
Shi kuwa shugaban majalisar dattawa Goswill Abbabio ya ce babu yadda majalisa za ta yi wani abu da al'umman ƙasa ba su amince da shi ba.
So long as this Senate is convinced that it is in the interest of Nigeria billions. We will go ahead with it with a view to bringing our economy on a forward march.
Akabiyo ya ce saboda haka ya kafa kwamiti na musamman a ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye Sanata Abba Moro domin hada gwiwa da ofishin shari'a na ƙasa saboda a tantance dokar kafin a dawo da ita ga majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, sai a mana aikin afuwa domin wannan rahoton shine kan batun zabe, akan batun wato kudirin haraji da ake takaddama a gaban majalisa. To yanzu kuma sai mu koma kasar Kamaru, inda wasu 'yan kasar da ke zaune a Kamaru ke ci gaba da bayyana fatan su ga zaɓen gwamnati mai zuwa. Wakilin mu Awal Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama, kuma jagoran yan adawan kasar ta Ghana na jami'an NDC, ya lashe zaben kasar ta Ghana da kaso 56.3. Shi kuma mataimakin shugaban kasar masu mulkin kasar ta Ghana ya samu rashin nasara ne da kaso 41.2. Sannan kuma sauran jami'un gabaki daya su kuma sun samu kaso 2.44. Naji ta bakin yan kasar Ghana mazauna a kasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da suka labarta mini.
Ni ne Awal Ahmadu, mazaunin kasar Kamaru. To muna godewa Allah, ni dan kasar Ghana ne, ni dan birnin Accra ne. To muna godewa Allah Ubangiji da wannan bawan Allah nashi da ya ci mulki mai suna Abdulrahman. Muna godewa Allah gaskiya, mu dai abin da muke bukata, muna bukatan ci gaban kasa, muna bukatan ilimi, muna bukatan ya duba harkan ilimi, ya duba harkan matasa, duba kuma harkan noma da lafiya.
Mala Awal, ina jingina ma na maka gaisuwa da fatan alheri da fatan kuna muna kokari don wani bayanan a wajen kuma ke jiwo ku journalist. Muna gode da Allah da yake an yi zabe, kuma ko ya za a yi zabe da samu dan masala a wani shashi, to masalolin da aka samu baya da yawa, kuma an yi zabe komai ya shige lafiya. Dama shugabanci in kun zo kun yi naku lokaci ana bukatan canji, to canjin yan kasa ne suka jajjau wannan yana ana bukatan canji. Aka jefa mai koriya da roƙon Allah da addu'a, ko wani addu'a Allah zabar mana wanda alheri, to shine Allah zabar muna wanda fi alheri, shi ma Allah sa aikin da zai zo ya muna ya zamanto zai taimaka ma ƴan kasa da talakawa da sauransu. Muna mai farin ciki zabin da suka samu, wato party NDC kenan suka ci, masha Allah, muna musu barka 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 barka, kuma Allah taya su rikon wannan mulkin da nasu doki. To yan adawa bi mana yan party NPP kenan, wato shine mataimakin shugaban kasa Abdulrahman Banmuya shine ya saya a matsayin shugaba da zabe shi. To shi ma gaskiya bayan zabe ya fito yayi magana, mun jingina mai sosai kokarin da yayi, ya fito ya nuna cewa zabin da aka yi mu dukan mu ƴan Ghana ne, kuma ba son tashin hankali a Ghana. Yau in Ghana ta bace, kowa ya bace, in ai tashin hankali ba dadi, saboda shi ya jingina ma shugaban kasan da ya ci, yana mai fatan alheri, Allah sa aikin da zai kuma a haduwa ya aiki daya. Shi ma muna jingina mai gaba da yawa, da yake akwai sauran lokaci, shi ma wani zabin mai zuwa dai kuma ya sa takara in partin shi sun bashi izini, saboda shi su ma muna ba su hakuri. Dama shi zabe dai ya ci ne dai ya rashi, saboda shi wanda suka yi rashin ma su ma muna ba su hakuri, yanayin rayuwar kenan. Yau kai ne, gobe ba kai ba, saboda shi muna musu fatan alheri, su ma a hadu duk dai muke, duk dai ne zabe ne. Yanzu an ji mannan zan zo mu gaisa da kai, ka gaisa da ni, duk dai muke, wato bambancin ra'ayi ne kawai ke kawowa. A'a, ni ina son wani, ina son wani, kuma bin ne saka son wani, ana son canji ne. So shi rayuwar kenan, Allah sa mu dace, kuma Allah ba da zaman lafiya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu a nan Washington agogo muke cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da can garda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa kasar Ghana, inda muka ji ra'ayoyin jama'a game da bangaren ilimi da kuma shawarwarin da za su bayar wa sabon shugaban kasar ta Ghana. Ba tare da na ja ku da nisa ba, zan mika shirin ga wakiliyanmu Hawawu Abdulkarim. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Ilimi yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban kowace al'umma, kuma a Ghana an samu ci gaba mai kyau tun bayan samun yancin kai. Gwamnati daban-daban sun gabatar da manufofi domin inganta samun ilimi, ingancin koyarwa da gine-ginen makarantu. Gwamnatin jam'iyyar NPP ta yi suna da manufofi na Free Senior High School, wato Free SHS, wadda take ba wa ɗalibai dama zuwa makarantar secondary kyauta, wanda ya karfafa yawan ɗalibai da ke samun damar zuwa makaranta ba tare da shan wahala ba. A ɗaya ɓangaren, jam'iyyar NDC ta mayar da hankali kan ƙara gina manyan makarantu irin su E-Block School domin samar da dama ga yankunan karkara da marasa galihu. Duk da irin wannan kokarin, kowane ɓangare ya fuskanci suka kan wasu matsaloli da suka shafi aiwatar da manufofi da kuma ɗorewarsu. Yanzu haka, bayan zaben shugaban ƙasa, inda aka zaɓi John Dramani Mahama a matsayin shugaban ƙasa mai jiran gado, al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu kan ilimi. Kafin a rasar da shi, suna ba shi shawarwari kan yadda ya kamata ya mai da hankali wajen bunƙasa ilimi a wadin mulkinsa mai zuwa. Mun tambayi jama'an Ghana ra'ayoyinsu kan ilimi da shawarwari da suke da su ga shugaban ƙasa mai jiran gado. Ga dai abinda suke faɗi.
Sunana Samira Yahya Abdulrahman, jami'a hukumar ilmantar da 'yan ƙasa. Ina taya jama'an mu na kuma ina yi mai barka da wanga zabe da ya ce a ƙasan Ghana. Kuma sako na ma John Dramani Mahama, masayi na AS jami'ar ilmantar da 'yan ƙasa ne. A lokaci kamfen shi ya yi ma 'yan ƙasa alkawali da dama aka duba a ɓangare ilimi, a ɓangare tattalin arziki, kamar yadda ya yi ma 'yan ƙasa alkawali insha Allah ya zo yayi ya duba ya cika alkawali da ya yi ma 'yan ƙasa.
Sunana Dr. Muhammad Sadat. Ni malami ne a jami'a a Ghana da ake kiran shi University of Professional Studies, a Department of Communication Studies. A shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na John Dramani Mahama shine, a matsayi na malamin jami'a, kinga Free SHS da ake yake gudana yanzu, gaskiya dai manufan shi abu mai kyau ne, amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau. Don akwai wanda ke zuwa JHS, yawanci suna biyan kudi da yawa, especially wanda suke kai yaran su private schools. Don shi su zo SHS kasu biya kudi, ina ga garai ina bai yi ba. Saboda shi ni dai inda an yi a zabi waɗanda ba su da karfin biya, da wani ya taimaka mana sosai. Kar a yi shi kamar hostel, kowa ya je free. Don shi ni garai ina da bai ci a bari ya zama kita ma kowa ba.
Sunana Masud, ina magana a birnin kasuwa Ghana. Ta nima abin da shawarar nake da shi Farima John Mahama ne shine game da ilimi. Babu ilimi ba mutum, ilimi ne mutum. Yasa himma akan ilimi, musamman matasa a nemi ilimi. Ilimi zai tanye mu duniya da lahira, ba sai ma ilimi na buku ba, akwai ilimi na ayyuka da yau na koyo aiki da ababen da daidai ya bari rayuwar mutum da ya yi sauki. Yasa da nema shawarar da ba shi ne ya yi kokari ya kokarta ya sa himma akan ilimi, musamman na matasa.
Mai magana Jamila Ahmad daga Kumasi, Ghana. Watan babban shawarar da zan ba wa shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi a ƙasar Ghana a wannan karo, Mr. John Dramani Mahama, President Elected kuma na ƙasar Ghana, shine alƙawari da ya yi wa matasa, musamman ma ta fannin ilimi. To ya yi wa Allah ya cika musu alƙawari, saboda ya ga yadda aka yi, ya ga gwagwarmayar da matasa suka yi gurin cimma burinsu. Me burinsu kuma shine kawo John Dramani Mahama. To kai ƙasa a gwiwa wurin ganin ya inganta musu ilimi.
Sunana Hajj Abdulmanan Abdulrahman, ni ne President Coalition of Muslim Organizations Ghana. To muna gaisuwa da President Elect for the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama. Kuma muna fata shanin education, wato shanin ilimi kenan. A cikin manifestonsa ya zana abin da in ya zo mulki zai yi ma musulmai, wato shi ne zai kafa an Islamic University, kuma maluman da suke gwada Arabiya ya kuma kara musu karfi. Shi yasa abin da muke fata kenan, in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Sa'id, shugaban kungiyar haɗin kan Hausa da Hausawan duniya. John Dramani Mahama, muna maka fatan alkhairi. Ina da shawara da zan baka a daidai wannan lokaci kamar kaman yanna ka sani free education ya inganta rayuwanka, kuma kai mutum ne da ka san muhimmancin ilimi. To muna kira zuwa gare ka wannan free education da tsohon shugaba ya fara, muna addu'a kai ma ka zo ka dora da gyare-gyaren da za ka yi saboda Ghana ta samu ci gaba a wurin ilimi, saboda ilimi shike hana ta'addanci, shike sa, shike kawo saukin fadace-fadace da sauran shi a cikin zangonnan mu na kasan Ghana da kuma kewayen Ghana baki daya.
Sunana Muhammad Ali. Na farko dai mun ce alhamdulillah da aka yi zabe lafiya a Ghana. Abinda da mu ce dai ne batun education. Gaskiya Ghanaian youth in ka duba from 2016 to 2024, ka duba education system kana ga kaman muna fall behind. Wani lokaci in ka duba the whole Africa mutane na zuwa Ghana a duk karatu, amma abubuwa ya sake yanzu. Yana da wuya ka ga yara sun zo Ghana karatu. Aha, shi sa ni na da of the view that wannan free education it should be progressive. A yi scheme da waɗanda ke da kuɗin da dai ya afford ya biya, waɗanda aka ga kaman da extremely ba su da kuɗin biya, kuma shi a fine way da subsidize mu. Sannan a duba quality education. In ka duba infrastructure, schools ba su da yawa. Yara suka je school a ce wai kamar after 2-3 months sun komo gida, wani kuma ya koma.
Sunana Ahmed Yushau. To ni nawa shawara da nan bashi sabon shugaban kasa ko kuwa ce president elect na a kasar Ghana yanzu haka, murna da muke yin duka, amma fatan da muke yin shine ya kula da yanda da gine-gine, makarantu, kuma wuraren da ya bar a baya da ba su kula da shi ba, dukkanin shi ya kokari ya complete wa'annan project. Sannan ma a zo a yi batu na free education kan gaggawa kamar yanda ake sai, domin yana mai wa'ancan tun tafi da economy nan da kan gaggawa sauri-sauri ba tare da sun bibiya mai ke damu mu mai muke bukata a farko, ko kuwa ina ya kamata mu saya a farko, ko mai ya kamata mu yi farko. Bisa tun da ya dawo Allah ya komo da shi ya bashi nasara ba, ya kamata shi ma ya dubi wa'annan ababe da ya dame mutan Ghana.
Kamar sauraro, saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na yau zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakilinmu a kasar Ghana
Hawawu Abdulkarim Yomfaniya,
sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Crusher. Naku Babangida Prunki cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun raina.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email.
To bari mu fara da sakon Sani mai langilange Yalwaya Wuri, wanda ya ce muna marhaban da fara aiwatar da manufar ɗauke haraji kan hajojin da ke shiga ƙasar China daga ƙasashen Afirka masu ƙarancin wadata da ke da hudar diplomasiya tare da China, ganin cewa hakan zai taimaka wa ƙasashen wajen haɓaka harkokin kasuwancinsu. Sai saƙon Samuel Agnes Malafatori, mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce hakika amincewa da shan kayi da mataimakin shugaban ƙasar Ghana na jam'iyyar mai mulki ta NPP Mahamudu Bawumia ya yi ya nuna da taku, kuma hakan da ya yi ya zama darasi ga wasu ƙasashenmu na Afirka, musamman ƙasarmu Najeriya, wacce da zaran an gama zaɓe sai dai ka ji sun ruga kotu. Allah ya sa sake dawowar tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama shine salatta da kuma da tattalin arzikin ƙasar ta Ghana. Sai saƙon ɗan mutan Abadan, mazaunin jihar Difa a Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce assalamu alaikum biyo Hausa. Da farko na miƙa dubin gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku. A yau na shigo wannan fili ne domin in jinjinawa lokacin al'ummar ƙasar Ghana baki ɗaya a bisa namijin ƙoƙari da suka yi wajen yin zaɓen ƙasarsu lami lafiya ba tare da tashin hankali ko tarzoma ba. Hakika wannan abin a yaba musu ne matuƙa, da fatan al'ummomin ƙasashenmu na Afirka za su yi koyi da su. A ƙarshe sai saƙon Mahmud Saliu ƙauren namu da jihar Zamfara, wanda ce kifa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya da 'yan tawayen ƙasar suka yi ya ƙara tabbatar mana da cewa babu wani mulkin kama karya da zai ɗore a duniya, kuma wannan wani ƙalubale ne ga duk wani mai mulkin kama karya a duniya.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ji shafinmu na yanar gizo ta adireshin na voahausa.com, har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona Ndudu Omaye wadda ta haɗa shirin tare da ba da umarni, har ma da injiniyanmu ne Mr. Cedric Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai an jima da la'asar. Assalamu alaikum.